da safiyar ranar talata ne wasu mutane da ake tumar cewa yan bindiga ne suka shiga wani kauye mai suna Kainuwa a karamar hukumar mulkin Kwari dake jihar Sokoto inda suka yi fashi gidan wani alhaji bayan sun wuce jama'ar garin suka bi sawun su suka tarar da wasu mutane shidda suka kama su akan tumar cewa su ne barayin daga nan suka hannunta su ga jami'an yan sanda domin daukar matakin da ya dace rundunar yan sanda ta jihar ta bakin kakakenta SP Sanusi Abubakar ta ce bayan da DPO ya karbi mutanen sai jama'ar suka nuna bukatar a bari su kashe mutanen da ake tuhuma
an ta kiran mutane ana gaya musu cewa bandits ne rubiya bandits dole sai an yi investigation an tabbatar da cewa bandits ne ko ba bandits ba hakanan yi abin yi attracting angry mob sai dai a ba su suka kashe kaga ba wani dan sandan da zai zo ya dauko sosai laifin da yayi ba mutane su kashe ba zai yi ba so in an attempt he rescuing wa'annan suka yi bonin suka samu police station wata suka kona mai ci kanshi motar tashi ta hawa da motocin yan sanda da suke gurin suka kuma yunkurin da yake dan ya kare rayukan wa'annan din kuma suka kama daya suka kona shi shi ma sannan response team suka je suka yi dispatching nasu sannan sauran kuma aka tafi da su CID kuma mana na ana ta bincike tunda wayanda suka aikata wannan abu mutane ne wanda suke cikin gari ma an san ma hankali za a yi ta kama su daya bayan daya insha Allah
na zanta da wasu shedun gani da ido akan abin da suka gani
jama'ar gari sun ka taho sun ka nuna dole sai an ba su mutanen sun kori mu sun har kama halbar bindigogi sun kori mutane gabas sun kori mutane yamma kudu arewa to har dai Allah ya kaddari da an ka hukunto da dai daga cikin barayin guda zai mutu to kayan aikin sun kare to sai sun kai ta daga cikin mota da gudu
ni bukatar mu gurata wala mu ga an kashe su saboda suna gaba sun gulata mun Allah ya jaha su ku tun yanzu inda ka duba cikin jaha su ku duba abin da ka illa daga Kernafis sai ana kashe ana ta'addanci
wannan na zuwa ne lokacin da wasu al'ummomi ke fuskantar harharen ta'addanci musamman a gabacin Sokoto duk da wannan wata na azumi da ake ciki Sa'idu Neno Ibrahim dan majalisar dokoki ne na jiha wanda yankin da yake wakilta yafi fama da wannan matsalar
babu ranar da barayin nan basu zo wani gari ba sun zo garin Kurawa sun zo tare din sun zo Dankawa sun zo Sarkawa sun zo Masken Waya sun zo Katsalle kuma za su fada su ce za mu je gari kaza kuma za su zo so saboda haka kaga abu ne wanda ya kamata a dauki mataki na gaskiya federal government ta dauki mataki in dai jiragen nan na yaki akwai su a Najeriya don Allah don Annabi tsakanin Katsina da Zamfara da Kebbi a kawo mana guda daya
bisa la'akari da yadda jama'a ke kokawa akan ayyukan ta'addanci dake salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a rashin dokar matakan kawo karshen wannan matsalar kan iya haifar da wasu matsaloli na daban a nan gaba kamar yadda alamu suka nuna jama'a sun fara bukatar a bari su kashe yan ta'adda da kansu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya